yanzu dai muna a Akwanga, wato mun tsaya daidai kafin mu shiga Akwanga saboda matan waɗanda wato aka kashe mazajensu, domin akwai barikin 'yan sanda masu kwantar da tarzoma a nan Akwanga. To sun fito sun tsare hanya, suna zanga-zanga kenan za a ce, saboda kisan mazajensu da aka yi.
Gaskiya ne wasansu tsirara suke?
To ba tsirara dai a ce tsirara a tuke ba, amma yawancinsu daga su sai wato wannan skate na ciki din nan, sannan suna birgima suna kuka suna cewa su dai sai an dawo musu da mazajensu.
To an ce akwai tarin motoci da yawa da suka makale saboda ba iya shiga a inda kuke, ba ku iya yin gaba, ba ku iya yin baya, haka ne? Tun yaushe kuke cikin wannan line?
To wato tun wajen ƙarfe 11 muka iso nan a Kwanga, amma tun yanzu da muke magana da kai kusan ƙarfe 2:30 kenan muna nan a tsaye a guri ɗaya. Kuma ka san wannan babban hanya ce wanda ta haɗa arewaci da kudancin ƙasar nan, saboda haka motocin da suke fitowa daga ɓangarorin arewa zuwa kudu ta nan suke bi, don haka akwai motoci idan kama ba zai iya ganin iyakan motocin ba.
To Zainab, ga wanda ba su ji labarin ki na farko ba, ba mu dan takaitaccen bayanin abin da ya faru da yawan mutanen da aka rasa da abin da ya je wannan al'amari.
Wato kamar yadda dai muka bada labari a jiya kenan, wato rikici ne da aka yi tsakanin jami'an tsaro da wasu mutane, wato kabilar Egon, a wani kauye da ake kira Alakiyo da ke karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa.
Yawa.
Wato duk da yake ban samu cikakken bayanai daga hukumomi kan musabbabin rikicin ba, sai dai na yi ƙoƙarin samun bayanai daga jama'a waɗanda suka nuna mun cewa akwai wata ƙungiya ce ta ƙabilar Egon da suke gudanar da wata al'ada inda wani shugabansu ke ba da magani musamman ma matasa, wato saboda su kare wato al'adun ƙabilar nan ta Egon. To a jiyan jami'an tsaro na kwantar da tarzoma kenan, su 'yan sanda suka bi ƙauyen domin su kamo shi shugaban nasu wanda yake ba da maganin. To sai aka samu artabu tsakanin su matasan da jami'an tsaro, inda har aka rasa rayuka. Zuwa yanzu dai gaskiya ba wanda zai iya tabbatar da yawan rayukan da aka rasa, don waɗanda suke asibitin, wato babban asibitin lafiya, sun nuna mun sun ga gawarwaki sun kai kusan 40. Duk da yake ban je gurin ba, amma waɗanda suke wurin sun gaya mun gawarwaki suna da dama a gurin.